na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakarun hadaka suka fara barin kasar. Jami'an larduna a fadin Afghanistan sun yi gargadin samun hasara sosai a jerin wasu hare-hare da aka kai a kwanan nan, ciki har da mace-mace da jakkata, tun bayan da Amurka ta fara fidda dakaranta daga kasar a hukumance ranar 1 ga watan Mayu. Amma a jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta hakikance kan cewa aikin janye dakaran na tafiya kamar yadda aka tsara, babu wani abin mamaki da ke faruwa. A jiya Alhamis, General Mark Miley, shugaban haɗin gwiwar manyan hafsoshin kasar, ya faɗi cewa shi da kansa ya shaida dakaran Afghanistan za su iya faɗa. Ya kuma ce, tabbas mun sha taimaka musu, amma su ke jagorantar faɗan. Da yake magana a gefen Miley, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya bayyana ƙwarin gwiwa akan cewa sojojin Afghanistan na da ƙwarewar yin faɗan. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga jamhuriyar Niger, inda za a ji cewa ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta rubuta ma hukumomin ƙasar takardar buƙatar yin bincike kan zargin kashe-kashen fararen hula a ƙasar kwanan nan, abin da ya janyo takaddama. Ga su lamumin Barma da cikakken rahoto.
A wasiƙar da ta aike wa ministocin shari'a da na tsaron ƙasa, ƙungiyar Human Rights Watch ta buƙaci sabuwar gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum ta ɗauki matakin samar da haske a game da kisan wasu fararen hula kimanin 317 sanadiyar hare-haren da aka kai a watannin da suka gabata a gundumar Tiliya da ke jihar Tawa da garuruwan Zarum Dare da Chambangu da Bani Bango a jihar Talabiri. Wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Al-Kasum Abdulrahman, ya bayyana mun yadda yake kallon wannan batu.
Ita kungiyar daidai ne take ta tambayi wannan abubuwan saboda cikin aikin ta ne, amma abin da ya kamata a sani daga cikin waɗanda ake kashewa ko waɗanda ake kawo hari da su, akwai waɗanda cilista musu ake su taho, akwai waɗanda garkuwa ne ake da su a taho da su. Kinan irin wannan in aka zo aka kawo hari, soji suka maida martani yana iya shafo kowa, to shi yasa kaga irin wannan binciken yana da wahala, saboda bayan da za a yi ya yi wani alfanu, saboda ba a iya yin shi duka gaba ɗaya a tabbatar da kowane bangare an sa shi cikin binciken kuma an gano abin da ake so a gano.
Human Rights Watch a wannan wasiƙa ta ce idan aka dubi yanayin da abubuwa suka wakana, za ta yi dukkan bangarorin da ke kafsa wannan yaƙi na da hannu wajen kashe-kashen da aka fuskanta daga watan Janairun da ya gabata kawo yau a waɗannan yankuna. Idan hakan ta tabbata, ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki matakin hukunta jami'an da aka samu da laifi, in ji ta. Sai dai wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam Son Allah Dambashi na cewa irin wannan tunani abu ne da ka iya katsewa jami'an tsaro hamzarin aiki.
Ba mu son ta kai inda bisa ƙarya a zargi sojan ƙasarmu. Ka tsammani shi shugaban ƙasa mutum ne, ka tsammani yana da wannan husawar da zai gane haƙƙa ta mina yace da haƙƙa da ba ta mina yace ba. Waɗanda ya zama dusuwa zuwa su girma rayuwarsu suna abubuwa na su kare jama'a, ai hattara ba a ce ba a binciken su, amma a ta hankali.
Shi ma shugaban ƙungiyar kare muradin al'ummomin jihar Talabiri Ahmadu Haruna Maiga na daukar buƙatar ta Human Rights Watch tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a yaƙi da 'yan ta'addan da suka addabi Nijar da makwabtanta.
To soje aikin su ne, a bar su su yi, ba kwanciyar hankali ake so ba, to a bar su yanda ake yin nan, wallahi sai fa normal kun sojojin winna abu akwai wanda wallahi suna aiki sosai. Ina tamani a wannan zamanin da muke ciki, mu duka mu tashi mu saye mu ba juna hannu, mu yi fatiya mu yi roƙon Allah ya kawo mun sauki wannan abu.
Kawo yanzu hukumomin wannan ƙasa ba su mai da martani ba ga buƙatar ta ƙungiyar Human Rights Watch, ko da yake 'yan magana na cewa shiru ma magana ce. A shekarar da ta gabata, wani rahoton binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar, wato CNDH, ya bankaɗo abin da ta kira kisan gillar da jami'an tsaro suka yi wa fararen hula 71 a yankin Inates ba tare da aikata laifin komai ba. Sai dai mahukunta sun yi watsi da wannan zargi, kasancewar abin na iya katsewa dakarun gwamnatin hanzari a wannan lokaci na neman bakin zaren matsalar tsaro a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai.
A gaida Sile. To kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Tayo a cimma yarjejeniya nan da ƴan makonni game da Amurka da Iran su koma kiyaye yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 idan Iran din ta yanke shawarar yin hakan, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu akwai gibi a neman cimma yarjejeniyar. Jama'a Amurka sun koma Vienna a wannan makon don zagayen tattaunawa na hudu da Iran akan yadda za su koma kiyaye sharaɗin yarjejeniyar, wacce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ita a shekarar 2018, abinda kuma ya sa Iran ta fara saba sharaɗin yarjejeniyar shekara ɗaya bayan nan. Makasudin yarjejeniyar shine Iran ta maida hankali kan ɗaukar matakan takaita shirin nukiliyar ta yadda zai zama da wahala ta samu kayayyakin hada makaman nukiliya, don ita kuma a sassauta mata takunkumi daga Amurka da Tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Iran dai ta masanta cewa tana da shirin hada makaman nukiliya. Jami'in na Amurka ya ce ta yiwu a farfado da yarjejeniyar nukiliyar kafin babban zaben Iran na ranar 18 ga watan Yuni. Kasar Somalia ta sanar a jiya Alhamis cewa ta farfado da dangantakar diplomasiya tsakaninta da kasar Kenya biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen makwabta da kasar Qatar ta shiga tsakani aka cimma. A lokacin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Al-Adala ya yi sanarwar yana mai cewa kasarsa za ta koma hulɗar diplomasiya da Kenya wadda ta lalace a shekarar da ta gabata. Al-Adala bai bada karin bayani ba akan yadda aka fara tattaunawar tsakanin shugabannin kasashen biyu, amma ya ce shugaban Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani shine yayin yawancin wannan kokarin. Nan take dai gwamnatin Kenya bata maida martani ba a lokacin da sashen Somalia na muryar Amurka ya tuntube ta game da batun. Maryam ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, inda za a ji cewa duk da matakan da hukumomi suka ce sun ɗauka kan abubuwan da suka janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar nan kan zargin ƙuntata ma jama'a da jami'an tsaro ke yi, da alama har yanzu da sauran runa a kaba. Na baya-bayan nan shine al'amarin da ya faru a Mayo Belwa da sauran wurare. Ga rahoton Salisu Muhammad Garba daga Adamawa.
Wannan hayaniyar fusatattun matasan karamar hukumar Mayo Belwa kenan, lokacin da suke zargin cewar jami'an tsaro masu taken Operation Farauta na rundunar sojin jihar Adamawa suna yi musu kama karya, har ma ya kai ga rasa ran ɗaya daga cikin matasan karamar hukumar mai suna Dan Juma wadda ke da kimanin shekaru 41. Zanga-zangan matasan dai ya yi kamari har ma sun kai ga fashe-fashen motocin al'umma masu tafiye-tafiye na wannan yankin. Tuni dai mun yi nasarar zantawa da wasu daga cikin matasan domin su gaya mana halin da wannan yanki ke ciki.
Muhammadu halin da muke ciki dai ba da.
To me ke faruwa?
Abun da yake faruwa ana danne mana haƙƙi ne, mun zabe su an zo an kawo farauta gari su a danne mana, zuwa jiwa mutane suna kariya mutane suna kashewa, kashewa ma yanzu ka suke yi ba wai duka suke ko abun nan ba. A gida ka ja kama sha ka zo ka dake shi har ka kashe shi. Kana magana da Isa Muhammad Tugga, sun da ki mutane sun fi kwaya 10 na kashewa sun mutu a asibiti duka an kashe maganan ka an ba ta. To wannan inda Allah ya sa yau 1000 zai cika a hannunsu ya mutu, ba wani magana asibiti ba komai, a hannunsu ya mutu. Bayan ya mutu a hannunsu suka dauka suka kai asibiti suka ce suka hurgar da shi, ma'aikatan asibiti da suka dai mutun na mace suka ce su barasu kan baba, suka dauka suka kai police station suka ce barasu kan baba. Allah dai ne cin kashin da ake mana, mun yanzu muna mulki ne na demokradiya.
Shi ma dai mahaifin ya nuna bai ji dadin wannan lamari ba, amma dai ba zai so a ce a kansa ko akan iyalinsa ana zanga-zanga ko ta da hankalin al'umma ba.
baban Danjuma wanda yake cheka banda biyu banda labari sai naji aka ce mai kaninsa ya zo farke baba kasa abin yake farke ne nake waye yake Danjuma yake mai ya faru wajiya an don dauke shi amma an yanzu an samu kawai to da nazo kuma na duba yanayin bawan din akwai duka akwai tabo jikin an so shi da wuta ga tsuna ce to ba yau ne suka fara ba dan kun buge mutum ina kasi sai mutum ya mutu a ce waye ina fa ne dan ba yau ba ya kai so uku to saboda haka mu da mamu da su yanzu za a yi magana da kuma zai biya mu diya na yaro nan
ba ai wata barin da na hadin gwiwa na jihar Adamawa suka kai agajin gaggawa a wannan yanki na karamar hukumar na Mabalwa sai dai mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yaya Guroje da shi ke rundunar su tana ɗaya daga cikin rundunar da suka kai agajin gaggawa a wannan yankin tare da bada hakuri ga al'umman karamar hukumar Mabalwa
ma kira da muke ma al'umma shine su yi hakuri su kai zuciya nesa su daina yin zanga zanga domin hakan din yana hana matafiya a haƙƙinsu na yin tafiya sannan kuma yana kawo barna ga dukiyoyi da kuma rayuka so yin haka ba mafita bane illa iyaka su gaggauta a kawo korafin su ka shi commissioner yan sanda wanda a shirye yake domin ya dauki matakai na ladabtarwa da kuma na hukuntawa
to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya bada hakuri ga iyalan mamacin su kuma matasa Allah ya huci zuciyarsu Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na murar Amurka daga Adamawa a Najeriya
an gaida Salisu kada amanta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Amurka nuna mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da Amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na nukiliya da Amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump sunana Mahmud Dalo madalla to har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar Amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarda ba masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya yayin da Iran din ke neman a dage mata takunkumin da aka kaba mata bayan ga haka akwai bukatar a taka burki ga irin ayyukan da mayakan yan shi'a ke yi a yankin wadanda suke samun goyon bayan hukumomin Iran David Shinega babban malami ne a cibiyar Washington Institute kuma tsohon mai ba gwamnatin Trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya a cewarsa Iran na matukar bukatar ganin an dage mata dukkan takunkumin da aka saka mata kafin ta koma tubar da aka dora ta a wancan matsaya da aka cimma wacce ake kira JCPOA a takaice ya kara da cewa akwai kuma bukatar Amurka ta yi amfani da wannan dama ta taka wa Iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da kawayenta a yankin
If enough sanctions are lifted, there'll be insufficient leverage to get the Iranians to
Ice da aka dage mata takunkumin da dama babu wata madogara da za a iya dafawa don tilasta mata ta dakatar da ayyukanta wadanda suka hada da yawaitar makamai masu linzami da mayakan shi'a masu samun goyon bayan Iran ke harbawa a ko ina a yankin kama daga Iraki Yemen zuwa Syria da Lebanon Iran din tana amfani ne da duk makamanta wajen yakar gwamnatin Biden da zimmar ganin ta samu makamin da za a mata rangumi idan aka koma teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar nata din a baya dai shugaba Biden na Amurka na da sha'awar komawa cikin wani yarjejeniya amma ya zama dole sai Iran ta gyara halinta kamar yadda ya faɗa shugaba Biden ke nake cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe wato China, Faransa, Jamus, Russia da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan kan batun shirin nukiliyar Iran
dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da Iran take haifarwa a yankin Gulf tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo, Biden ya alƙawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na Iran, matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport, ƙwararriya ce kan al'amuran da suka shafi ta